le gouvernement a décidé de taxer le montant des réserves chez l'entreprise.
Da irin waɗannan bayanai na masana'a a sha'anin tattalin arziki aka fara zaman bajewa wakilan ƙungiyoyin fararen hula muhimman gaɓoɓin da kasafin kuɗaɗen 2022 ya ƙunsa. Ƙungiyar Alternative Expertise Tuwai da haɗin gwiwar ƙungiyar Rotab Nishad ne suka shirya wannan taro a matsayin wata hanyar fahimtar da jama'ar wannan ƙasa tanade-tanaden da gwamnati ta yi a matsayin abubuwan da take fatan aiwatarwa a baki. Yayin da ɗaya ɓangare abin ke zama wata hanyar jan hankulan 'yan majalisa a game da abubuwan da ke buƙatar dubawa kafin su amince da ƙudurorin na ɓangaren zartarwa, kamar yadda shugaban ƙungiyar Alternative Expertise Musa Cangari ya bayyana mun.
A matsayin mu na 'yan ƙasa, a matsayin mu na ƙungiyoyi masu kare haƙƙin bil'adama, ya kamata mu sa ido ga kasafin kuɗi hukuma, mu gani menene aka tanada a ciki, menene mu a ganin mu zai iya zama ci gaba, menene kuma matsala da muke gani a ciki. Don saboda in akwai wurin su kurakurai, ya kamata mu hiddo su, mu haɗi abubuwan da ya kamata a jara domin ya zamanto shi wannan kasafin kuɗi zai sa a tabbatar da 'yanci na 'yan ƙasa, musamman 'yanci na ilimi da horo, 'yanci na kiyaye lahiya da na a haƙƙin mutane a game da samar da abinci da sauransu.
Gwamnan wakilan ƙungiyoyi daga sassan ƙasa ne ke halartar wannan taro na shekara-shekara wanda ke zama wata damar tantance ainihin ƙasan da aka warewa fannoni daban-daban. Malama Hadiza Hima, 'yar fafutuka ce da ta fito daga Damagaram.
A matsayina na mace kenan, ina sa ido in gani yaya fannin wajen mata an ɗauki wannan wurin da mahimmanci a cikin wannan kaso na ƙasa na kuɗi koko ƙaƙa. In na gani a nan wurin gaskiya wannan abin ba a bashi ba ƙarfi, kenan mu ma sai mu fito mu yi magana mu ce wuri kaza, wurin da ya shafi wurin mata an yi mishi ruɓan tsakanin kashi, kenan me yasa, menene dalili a ba mu hujjoji.
A ƙarshen wannan taro na tsawon kwanaki uku da ake kira Session Budgetaire, ƙungiyar Alternative Expertise da Rotab Niger za su tattara shawarwarin da aka tsayar domin gabatar da su ga Majalisar Dokokin Ƙasa, wacce yake da wuƙa da nama wajen tabbatar da kasafin na sabuwar shekara ko sake mayar da shi wa ɓangaren zartarwa domin gyara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.